أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك خيرا نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ɗan uwa musulmi, barkamu da haduwa a wannan lokaci mai albarka wanda insha Allah za mu dora cikin karatunmu na tarihin shugaban halitta sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Wannan shine zamanmu na 18 a cikin karatun wannan littafi na Ar-Rahiqul Makhtum wanda Sheikh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi ya rubuta shi. Kuma yau muna 8 ga watan Al-Muharram shekara ta 443 bayan hijirar shugaba alayhi salatu wassalam, wasu dalilai da 17 ga watan Agusta shekara ta 2021 miladiya. Idan ba a manta ba, a cikin zamanmu na 17 mun tsaya ne cikin bayanin abubuwan da suka faru bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira zuwa garin Madina, irin abubuwan da ya tarar da mutane a kai da kuma nau'o'in mutanen da ke zaune a wannan gari na Madina. To, kamar yadda muka yi bayani a wancan karan, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin nau'o'in mutanen da ya tarar akwai Yahudawa, wanda wannan Yahudawan wato nau'i ne, sun kai nau'i uku ko kuma kabilu uku. Akwai Banu Qainuqa, wanda su Banu Qainuqa wato suna zaune ne a cikin garin Madina, duk harkokin da ake na cikin gari tare da su ake yi. Sannan akwai Banu Nadir, akwai kuma Banu Qurayza. Da Banu Nadir da Banu Qurayza su suna zaune ne a ƙauyukan da ke kewaye da garin Madina, ba a cikin gari suke ba, suna da wani waje nasu da suka ware. Bayan su din, su kansu Larabawan da ke zaune a garin Madina sun rabu wato kashi biyu. Akwai Banul Aus wato kabilar Ausu, akwai kuma Banul Khazraj su kuma kabilar Khazraj. Ainihin su jikokin mutum ɗaya ne, wani mutum ne daga cikin kakanninsu, sai ya haifi tagwaye guda biyu maza, ɗaya sunan shi Ausu, ɗaya sunan shi Khazraj. To, sai kowannensu sai ya haifi ‘ya’ya. To, ‘ya’yan waɗannan jikokin Ausu ana danganta su zuwa ga kakansu mai suna Ausu, jikokin Khazraj ana danganta su zuwa kakansu mai suna Khazraj. To, waɗannan Yahudawa da suka kai kaka gida a garin Madina kafin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da fiye da shekara 100 Yahudawan suna nan. Sun kasance saboda tsawon zama sun manta da ainihin yarensu na Yahudanci, sun rungumi Larabci a matsayin shi ne kamar yarensu ci suke yi. Sannan al'adunsu ma duka irin na Larabawan ne, tufafinsu irin na Larabawan ne. Hakanan har auratayya takan ɗan shiga tsakaninsu da Larabawan kaɗan. Hakanan hatta sunayensu sun zubar da wancan sunayensu na Yahudanci, sun ɗibi sunaye irin na Larabawa suna sawa ‘ya’yansu. To, amma duk da haka zama ake yi kamar zaman doya da manja. Su koyaushe su ne a saman Larabawan, suna cutar da Larabawan ta hanyoyi daban-daban, da wayo da makida irin tasu. To, Annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma lokacin da ya yi hijira, ko kuma ma kafin ya yi hijira, dama ya yi izini, sahabbansa ridwanullahi alaihim sun riga sun fara yin hijira zuwa wannan gari na Madina. To, shigowar Annabi sallallahu alaihi wasallam garin da sahabbansa, sai ya zamto jama'a ta ƙaru fiye da da. Domin da kafin zuwan Annabi sallallahu alaihi wasallam, idan mutanen garin duka ba su wuce kamar mutum 5,000 zuwa 10,000 ba. To, Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma da sahabbansa, wanda kullum ƙara yin hijira ake ana ƙara dawowa garin Madina, sai ya zamto garin ya samu kamar ƙaruwar kamar kashi ɗaya cikin uku na ainihin jama'ar da ke zaune a wajen. To, wannan sai ya zama ya jijjiga tattalin arzikin garin saboda yanayin da aka tsinci kai a wannan lokacin, kamar yadda insha Allah nan gaba za mu wannan bahasin namu zai kai zuwa ga kan wannan din cewa bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hijira tare da sahabbansa to sai mutanen Makka su kuma can mushrikan Quraishawa sai suka hade baki da su da waɗannan Yahudawa na garin Madina tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa sun musuni tsakanin garin Makka da Madina akwai nisan da ta kai ya kai kilomita 500 har ma sama da haka dan haka irin abubuwan da suka rikewa Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa lokacin ana zaman Madina yanzu abin yayi musu nisa abin da ba sa so shine yaduwar musulunci ko kuma sakewar Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa a ce yau ga su a cikin nutsuwa da annashuwa kuma wannan addini na musulunci yana ƙara samun ci gaba shine babban abin da su mushrikan larabawa wato Quraishawa ba sa so dan haka bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hijira zuwa garin Madina duk da haka ba su kyale shi ba sai suka hada kai da Yahudawan nan cikin yin makida ta munafurci da kuma nuna adawa ga addinin musulunci su kuma Yahudawan kullum suna ƙara ziga mutanen Makka din akan cewa lalle su zo su yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan su wayancan mushrikan Quraisha suka tambayi Yahudawan tsakanin ku da Allah ku gaya mana ku din nan ba jahilai bane kuna da littafi kuma kun iya karatu da rubutu shi ma addinin nan nasa akwai karatu da rubutu a ciki ku gaya mana gaskiya shin da mu da shi waye akan gaskiya saboda makida da munafurci irin na Yahuda sai su ce ai ku kune akan gaskiya to kaga wannan abu da suke gaya musu sai yasa wato su mushrikan suka ƙara samun ƙarin ƙwarin gwiwa wajen yaki da Annabi sallallahu alaihi wasallam to sannan mushrikan Quraishawa ba su tsaya haka ba sai suka rika ziga kuma sauran mutanen ƙauyukan da ke kewaye da garin Madina da sauran ƙabilu na Larabawa suna ƙara tasowa da shirya makida kala-kala don rusa addinin musulunci to wannan ne dalilin da yasa yaƙoƙi da yawa Annabi sallallahu alaihi wasallam ko ba zai je ba yakan tura sahabbansa wani lokacin mutum 10 mutum 20 wani lokacin har mutum 100 mutum 200 300 ko fiye da haka a tafi domin yaƙi da wata ƙabila daga cikin ƙabilun da ke kewaye da garin Madina wasu yaƙoƙin kuma yakan je da kanshi kamar irin su Ghazwatul Muraisi Ghazwatul Sawiq Ghazwatul Hamra'il Asad da sauran yaƙoƙi Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan je da kanshi haka nan ya rika tura sariya karkashin jagorancin manyan sahabbansa ko da shi bai je ba sai a je a wakilce shi a yaƙi wata ƙabila wacce ya samu labarin suna wani shirye-shirye don kawo mishi hari a garin Madina to Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan dawowa wannan gari na Madina sai ya zamto wato an tarar da ƙalubale da yawa su kansu mutanen garin Madina duk da haka an samu waɗanda ba su musulunta ba daga cikin waɗanda ba su musulunta nan ba akwai wani wanda ake kiran shi Abdullahi bin Ubay bin Salul Abdullahi bin Ubay bin Salul ainihin shi ɗan ƙabilar Khazraj ne to bayan wani yaƙi ya faru tsakanin Ausu da Khazraj wanda ana kiran wannan yaƙin Yawmu Bu'as bayan wannan yaƙi ya faru ganin irin barnar da suka yi wa juna kuma ainihin su ƴan uwan juna ne tunda jikokin tagwaye ne mutum biyu da ƙani to sai suka yi shirin cewa ya kamata yanzu kuma ayi sulhu a zauna lafiya da juna sai suka ga to yana daga kyawun sulhun su da zaman lafiyar su ya zama an samu wani shugaba guda daya wanda in ya fada za a ji tunda dama kafin wannan lokacin ba su taba samun shugaba guda daya wanda zai zama mai mulki a kan su gaba daya ba sai suka ce to za su sarautar da shi Abdullahi bin Ubay bin Salul to ana cikin wannan tunanin an shirya kayan sarauta da sauran abubuwa ana shirin sa ranar da za a rantsar da shi a matsayin sarkin wannan garin sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira daga Makka ya dawo garin Madina bayan dawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam garin Madina sai zama ba zancen sarauta ake ba zancen annabci ake sai zama gaba ɗaya mutanen garin zukatansu sun juya gaba ɗaya sun dunkule waje ɗaya karkashin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam to wannan abun bai yi wa shi Abdullahi bin Ubay bin Salul daɗi ba da haka sai ya ci gaba da shirya makida yana shirya makida sai ya ga makida tasa baya samun nasarar aiwatar da ita kasancewar shi mushriki ne bai musulunta ba to ga kuma kiyayya a zuciyar shi dankar karshe sai ya ga abin da zai yi shine ya shigo addinin musuluncin ma sai ya furta kalmar shahada a matsayin kamar shi ma ya musulunta, amma zuciyar shi kuma tana cike da kin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kin sahabbansa. To wannan shine ainihin munafurci. Abdullahi bin Ubay bin Salul, kamar yadda ka bada misalai a wancan karatu namu na 17, ya ci gaba da yin abubuwa daban-daban-daban da harshensa, yana shirya abubuwa daban-daban, yana gayawa Annabi sallallahu alaihi wasallam baƙaƙen maganganu a bayan idansa. Amma sai Allah subhanahu wata'ala ya turo mala'ika Jibrilu ya sanar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ga abin da Abdullahi bin Ubay bin Salul ya faɗa. Har ma dai daga ƙarshe Allah maɗaukakin sarki ya ce musu, ya ce shi Abdullahi bin Ubay bin Salul, la ta'taziru karkafartum ba'da imanikum, kada ku yi wani uzuri kun riga kun kafirta bayan da kun ce kun yi imani. Dan haka Allah ya ce musu, in na'fu an qa'ifatin minkum nu'azzabu qa'ifatun bi annahum kanu mujrimin, idan har muka yi afwa bisa wasu daga cikin ku bayan sun tuba, to wasu kuwa da yawa daga cikin ku ba za su tuba ba, dan haka zamu azabtar da su saboda sun kasance masu laifi ne su. Wannan ya faru ne bayan shi Abdullahi bin Ubay bin Salul ya samu wasu jama'a daga cikin irin mutanansa waɗanda da ya yi musu alƙawarin za su zama su ne kamar ƴan fadarsa. To ganin cewa yanzu ba zancen sarautar shi ake ba, zancen musulunci ake, to sai ya ƙara jan su a jika, yana nuna musu cewa su ci gaba da shirya makirci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa. To sai yake samun lokaci ko an fita yaƙi, shi sai ya ƙi fita, ya ce shi ba zai je ba da shi da jama'arsa. Ko kuma bayan an fita yaƙin, an fara tafiya, an je dab da wajen yaƙin, sai ya juya ya ja jama'arsa sun kai wajen su 300 su koma gida su bar Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa a gun yaƙin. To yayi irin wannan abubuwan daban-daban, yaƙin Tabuka ma bai ji ba da shi da jama'arsa. To bayan dawowa ne daga yaƙin Tabuka ma ba a dade ba, sai ya mutu. Haka nan ranar yaƙin Uhudu har an fita tare da shi da jama'arsa, an hangi wajen yaƙin, ga shi ana dab da shiga wajen yaƙin, kawai sai ya jiyo da shi da jama'arsa, su mutum 300 suka komo gida. To shi yasa Allah maɗaukakin sarki, bayan Abdullahi bin Ubay bin Salul ya mutu, Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya je masa sallah, Allah ya ce da za ka nema masa gafara fiye da sau 70 ma ba zan gafarta masa, ba zan yafi mishi ba, saboda abin da ya riga ya aikata. To bayan, to kaga wannan kenan, ga makiya na cikin gida su ne waɗannan munafukai ɗin Abdullahi bin Ubay bin Salul da shi da jama'arsa, sannan ga makiya na waje su ne Yahudawa, ga makiya kuma na can waje su ne mushrikan Qurayshawa. Kowanne daga cikin waɗannan yana shirye irin nasa makircin da irin muguntar da zai iya don ganin cewa ya ga bayan wannan addini na musulunci. Hakika Yahudawa sun kasance kafin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wato suna kokarin shirya adawa da gaba tsakanin waɗannan kabilu na Aus da Khazraj, suna ƙara haɓaka ƙiyayya da gaba saboda kasancewarsu a tsakankaninsu. Wannan yaƙin shi ne ba su damar zaman su lafiya su Yahudawan, domin idan Larabawan suna zaune kansu a haɗe, to su Yahudawan ba za su take su ci gaba da cutar da su ba. Da haka sai su Banu Qainuqa sai suka liƙewa Khazraj, suka zamto suna tare da su, su ne kamar abokansu na yaƙi. Idan suna yaƙi da Ausu, to sai Banu Qainuqa su shigo su taya su, da su kuma Banu Qurayza sai suka kasance suna tare da Ausu, da su da Banu Nadir. Idan wani abu ya faru tsakanin Ausu da Khazraj, su sai su goyi bayan Ausu din. Da haka suna wato haɓaka wutar gaba tsakanin waɗannan Larabawa, domin me wani tsari da har yanzu na Yahudawa suna nan akan shi, wanda ake cewa divide and rule. Ba Yahuda idan yana tare da wasu jama'a waɗanda kansu a haɗe yake, kuma yana so ya mallake su, to babbar hanyar da yake bi shine ya ga ya jefa ƙiyayya a tsakankaninsu. Idan ba su zauna lafiya ba, suna ƙiyayya da juna, suna yaƙi da junansu, ko yaƙi a aikace ko kuma yaƙi na cacar baka, to a wannan lokaci shi kuma yake samun damar aiwatar da mugun nufinsa na rarraba kan al'umma da kuma cimma burinsa na tara abin duniya. To su ma waɗannan Yahudawan haka suke yi. A cikinsu akwai maƙera, suna ƙera manya-manyan makamai na yaƙi, gariyo ne, adda ne, takubba ne da sauransu, suna ƙerawa saboda su dama 'yan kasuwa ne, suna saiwa ƙarafa daga nesa, tunda ba a tonon ƙarfe a yankin Jaziratul Arab. don haka suna sayo karafa daga nesa su zo nan din su kera takuba sannan su rika sayar musu sannan kuma idan yaki ya tashi su wayannan yahudawan saboda in ana cikin yaki ana akan yi fama da yunwa akan yi fama da talauci a yayin da ake yakin da kuma bayan an gama shi to su wayannan yahudawan idan ana cikin wannan yanayin sukan debo dukiyar su mai yawa su bada ita a matsayin bashi ga wadannan larabawan bashi kuma da kudin ruwa wanda za a nannunka musu to dan haka bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo garin Madina sai dawowar shi hijrar sa wato zuwa garin Madina ta zama dalilin hada kan wadannan kabilu guda biyu Ausu da Khazraj suka daina yaki da junan su to wannan sulhun da Ausu da Khazraj suka yi da hadin kansu bai yi wa su Yahudawa wannan dadi ba saboda me saboda kasuwar su da suke ci ta dukiyar riba da kudin ruwa haramtacciyar dukiya da suke tarawa kasuwar ta mutu ta dalilin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa wato tare da cewa sun san cewa shine annabin ƙarshe duka alamomin annabta ga sunan tare da shi to amma sun ki su sallama mishi saboda waɗannan dalilai nasu yana daga abin da zai ƙara tabbatar da wannan abin da Ibn Ishaq ya ruwaito daga ummul mu'minina Safiya bintu Huyay radiyallahu anha tace Ibn Ishaq yace labari ya ishe ni cewa lallai Safiya bintu Huyay uwar mu'mine matar Annabi sallallahu alaihi wasallam ita yar sarkin Yahudawan ne shine Huyay dan Akhdab tace na kasance ina daga cikin mafi soyuwa ko kuma ni ne mafi soyuwa a cikin dukkan ƴaƴan mahaifina mahaifina ya kasance yana so na sosai haka nan baffana Abu Yasir bin Akhdab shi ma yana so na sosai tace ban taba haduwa da su ba face sai sun fifita ni akan dukkan sauran ƴaƴansu tun ina karama idan ina wajen to ni kadai suke gani suna fifita ni akan dukkan sauran yara to yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hijira zuwa Madina ya sauka a Quba kafin ma ya ƙara su cikin gari kenan yana Quba a unguwar Banu Amr bin Auf sai mahaifina Huyay dan Akhdab da baffana Abu Yasir suka yi sammako suka tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace ba su dawo ba sai can dab da faduwar rana tace sai ga su sun shigo sun dawo gida a gajiye haka jikinsu babu karfi suna tafiya a hankali a hankali ita ce yayin da na gan su sun dawo sai na matsa kusa da su kamar yadda na kasance ina yi in sun ganni kowanne yakan yi farin ciki da ni ita ce wallahi da na je dab da su babu ma wanda ya daga kai ya kalle ni daga cikin su saboda abin da ke tare da su na tsananin bakin ciki tace sai na ji baffana Abu Yasir yana tambayar mahaifina yana ce mishi shin kuwa wannan mutumin ku shine wannan annabin ku da Allah ya alƙawari a cikin Atawra da Injila cewa zai zo sai ce wallahi ku shine yaji shi mahaifina yace wallahi shine sai baffana yace wa mahaifina shin ka san ka gane shi lalle shine kuma ka tabbatar da haka sai mahaifina yace masa kwarai kuwa sai baffana yace masa to yanzu me yake cikin zuciyarka game da shi sai naji mahaifina yace adawatuhu wallahi ma baqitu iyayyata ce a cikin raina matukar ina rayi ka ji fa wannan Ibn Hisham ya kawo kissar a cikin littafin sa Kitabu Sira juz'i na 1 shafi na 518 zuwa na 519 haka nan abin da ke kara karfafar wannan wanda ke nuna tsananin kiyayyar su da hasadar su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma kiyayyar su ga addinin musulunci shine abin da Imam Bukhari ya ruwaito game da musuluntar Sayyidina Abdullah ibn Salam radiyallahu anhu Sayyidina Abdullah ibn Salam ya kasance babban malami ne daga cikin manyan malaman Yahudawa yayin da ya samu labarin isowar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam garin Madina bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya baro Quba ya iso wajen unguwannin Banu Najjar sai ya je gare shi da sauri da gaggawa yana zuwa sai ya jefa mishi wasu tambayoyi waɗanda babu wanda ya san amsar su in ba annabin Allah ba yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji waɗannan tambayoyin nan sai ya ce ai ɗazun nan kuwa mala'ika Jibril dama ya zo ya gaya min cewa za ka zo kuma ga irin tambayoyin da za ka yi ga kuma amsar tambayoyin sannan sai ya gaya mishi amsar tambayoyin to yayin da shi kuma Abdullahi bin Salam ya ji waɗannan amsoshin daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan take sai ba da gaskiya da shi ya ba da gaskiya da shi wato yayin imani nan take sannan sai ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya annabin Allah hakika yahudawa mutane ne waɗanda ba sa kunyar yin ƙarya idan suka samu labarin cewa na musulunta kafin ka tambaye su game da ni to za su min ƙarairayi su kirkiri ƙarairayi su danganta gare ni dan su ci min mutunci dan haka Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tura zuwa ga wajen yahudawa yace ku zo gare ni da suka zo yahudawa suka taru a wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ma su zo shi Abdullahi bin Salam sai ya samu waje ya buya a cikin gidan a cikin wani gida haka ya buya a cikin wani daki sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye yahudawan ya ku yahudawa shin Abdullahi bin Salam menene a cikin ku me kuka sani game da shi ya suka ce ai shine mafi ilimi a cikin mu kuma dan mafi ilimi a cikin mu wato yanda yake malami a cikin mu haka nan baban sa ma mahaifin sa malami ne a cikin mu babba kuma hakika shi mafifici ne a cikin mu dan mafificin cikin mu a wani lafazin ruwayar hadisin kuma cewa suka yi shugaban mu ne kuma dan shugaban mu a wani lafazin kuma cewa suka yi mafifici ne a cikin mu mafi daukaka kuma dan mafi daukaka a cikin mu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu to ku yahudawa menene ra'ayinku idan har Abdullahi bin Salam ya musulunta sai suka ce a'azahu Allahu min zalik ai Allah ma ya kiyaye shi ba zai bi addinin ka ba sai faɗo haka sau biyu ko sau uku shikenan nan take Abdullahi bin Salam sai ya fito ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah wato ya bada gaskiya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gaban su ya maimaita kalmar shahada jin wannan sai suka ce sharruna wa ibnu sharrina suka ce shine mafi sharrin cikin mu kuma dan mafi sharrin cikin mu suka ci gaba da ci masa mutunci tunda sun ji wai ya bada gaskiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga al'amarin yake har yau din nan yahudawa duk sanda kaji suna zagin wani ko suna cin mutuncin wani ko suna afkawa cikin mutuncin wani ko a gidajen jaridun su ko a talabishin ko a rubuce a jaridu haka na paper wato newspaper ko magazine din su kaga suna cin mutuncin wani ko suna cewa an danna haƙin dan adam ko wani abu to ka tabbatar cewa mutumin kirki ne ba za su taba yabon wani ba sai mutumin da ya bar addinin sa ya koma kan nasu kamar yadda Allah madaukakin sarki dama ya faɗa cikin alqur'ani walan tarda anka alyahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum yahudawa da nasara ba za su taba yin murna da kai su yarda da kai ba har sai in ka yarda ka bar addinin ka ka koma kan nasu amma matakar kana nan cewa za ka bi addinin musulunci sau da kafa to yahudawa da nasara ba za su taba faɗa wani alkhairi a kanka ba a wani lafazin ruwayar hadisi sai ya ce ya ku jama'ar yahudawa ku ji tsoron Allah ku tsoraci Allah wallahi ina yi muku rantsuwa da ubangijin da babu wani abin bauta da gaskiya face shi kun san cewa Annabi Muhammadu manzon Allah ne kuma kun san cewa duk abin da ya zo da shi dinnan shine gaskiya daga gun Allah Abdullahi bin Salam ya gaya musu wannan sai suka ce ƙarya kake yi wannan duka Imam al-Bukhari ya rawaito shi a cikin sahihu nasa juz'i na 1 shafi na 459 zuwa na 450 da kuma na 556 da kuma shafi na 561 to wannan ita ce farkon jarrabawar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haɗu da ita daga bangaren yahudawa tun a ranar da ya shiga garin madina to wannan duka kiyayya ce wato shigen ta waje kuma ta cikin gida yahudawa kiyayya zuciya annabi sallallahu alaihi wasallam za a iya cewa ta waje ne tunda kafirai ne ba musulmai ba haka nan kuma za a iya cewa ta cikin gida ne tunda ana zaune da su a garin ba wai a wani garin suke daban ba to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shafa ma da su ta waje kuwa mafi girman ƙarfi ko kiyayya wacce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shafa ma da shi ne ta bangaren Quraishawa kamar yadda na faɗa tun da farko sun kasance tun sanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana da kira zuwa ga addinin Allah tsawon shekara 10 a garin Makka
suna cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dama shekara 13 aka yi a garin Makka, ana kira zuwa ga addinin Allah. To shekara 3 na farko Allah bai mishi izini ya bayyanar da da'awa ba, ana kira ne a boye, a boye mutum ɗaya ɗaya haka yake kira ya gaya musu wani ni annabin Allah ne, Allah ya aiko ni, ya aiko ni cewa abota masa shi shi kadai, kada a tara wani da shi wajen bauta. To daga nan da yawa sai suka musulunta, irin su sayyidina Abubakar, irin su sayyidina Az-Zubair ibn al-Awwam, irin su sayyidina Usman ibn Affan, waɗannan daga sun musulunta ne tun kafin wannan shekara ukun ta farko. To bayan wannan shekara ukun, lokacin da Allah madaukakin sarki ya umarce shi da ya bayyanar da kira zuwa ga Allah, cewa ya kira dukkan mutane zuwa ga Allah, ya fara yin wa'azi a waje, kowa ya sani. To daga nan ne kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha fama da su tsawon shekara 10, ba su kyale shi ya huta ba, su mushrikin Quraishawa kenan. To yayin da sun yi duk wannan abubuwan a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma jama'ar musulmi suke karkashin hannunsu, wato ana tare da su gari ɗaya, sun yi dukkan abin da za su yi, doka, cin mutunci, barazana da kuma ƙuntatawa a fili, ƙuntatawa a yanayin rayuwa, ƙuntatawa a yanayin siyasar zaman yau da kullum, da yunwatarwa, da yanke zumunci da su, da yanke mu'amala da su, duk waɗannan sun yi. Sun ɗanɗanawa musulmai kowanne irin bala'i da suka san za su iya. To bayan duk sun yi wannan, to yayin da kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam da musulmai suka yi hijira zuwa garin Madina, to ba fa haƙura suka yi ba, sai suka mallake ƙasa, wato kamar gonaki da gidaje na sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da dukiyoyinsu da suka bari a garin Makka. Waɗannan mushrikan Quraisha duk sai suka mallake, ba su iya haka ba kuma, sai suka riƙa shiga tsakaninsu kuma da iyalansu. Bayan mutum ya yi hijira, ya bar matarsa, ya bar ƴaƴansa a garin Makka, shi ya tafi Madina. To sai kuma a hana matattasa ta bi shi, a hana ƴaƴan nashi su bi shi. Haka nan duk wanda ma suka samu damar kamawa daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, suka kama mutum zai yi hijira, to sai a kama shi, a ɗaure shi, a sa shi a kurkuku, a ɗaure shi, a yi ta azabtar da shi. Sun yi sahabbai ridwanullahi alaihim da dama irin wannan. Bari ma dai ba su tsaya iya wannan ba, sun ci gaba da shirya hanyoyin da za su bi don su ga cewa sun yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam kisan gilla tun ma kafin ya yi hijira, da kuma bayan ma ya yi hijira ɗin. Ba su kyale wata hanya ta cutarwa ba, face sai da suka bi ta tsakaninsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To bayan duk waɗannan, bayan jama'ar musulmi sun tsira, sun nisanta da garin Makka da tsawon kilomita 500 ko fiye da haka, tunda nisan da ke tsakanin Makka da Madina kenan. To duk da haka sai suka ci gaba da amfani da matsayinsu a duniya, wato su mutanen Makka mushrikan Qurayshawa suna da matsayi a duniyance, kasancewar garin Makka santa ce ta kasuwanci. Gabas da yamma, kudu da arewa, ana tawwa a zo a yi kasuwanci a wannan gari na Makka. Sannan kuma har ila yau suna da wani matsayi kuma a addinance, duk da a wannan lokacin kafin zuwan musulunci shirka kawai ake yi. To amma kasancewar dai gari ne wanda Annabi Ibrahim alayhi salam ya rayu a wajen, kuma akwai ɓarɓashin addininsa a wajen, duk da cewa sun canza addinin nashi, sun shigar da abubuwa na shirkansu da tsafe-tsafensu da canfe-canfensu a ciki. To amma duk sauran ƙabilun Larabawa suna ganin mutuncin wannan gari, suna mutunta mutanen wannan gari saboda kusancinsu da ɗakin Allah, tunda a nan ɗakin Ka'aba take, kusancinsu da ɗakin Allah da kuma makwabtakar da suke da wannan waje. Kuma waɗannan manya-manyan gumaka da aka ajiye a ɗakin Ka'aba, masu bautar wannan gumakan da kuma kula da su da yin hidima ga gumakan, duk a garin Makka suke. Su Walidu ɗan Mugira ne, irin su Asi ɗan Wa'ilu da sauransu. To don haka mushrikan Quraisha ne suka yi amfani da wannan matsayi nasu, suka riga cusa ƙiyayyar Annabi sallallahu alaihi wasallam a zukatan sauran mushrikan da ke Jaziratul Arab, wato yankin Larabawa baki ɗaya. Suna musu cune, suna cusa ƙin Annabi sallallahu alaihi wasallam da ƙin sahabban shi a zukatan sauran ƙabilun. Har sai da garin Madina, inda Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa ke zaune, ta zamto tamkar an yanke ta, ba a wata hulɗa da ita. Sauran ƙabilun Laraba ba sa shigowa garin Madina don yin wani abu na kasuwanci, don saye ko sayarwa. Ya zamto gaba ɗaya sun yanke wannan garin. To ga kuma garin tattalin arzikinsa ya ya ƙara ƙuntata kasancewar hijirar da ake ta yi yau da kullum ana ta yin hijira ana ƙaro ana ƙara daɗuwa a wannan gari to irin abin da ke isar mutanen garin a da sai zanto a yanzu ba zai iya isar su ba
dan da dan kasuwa yana sai da kamar buhu guda na hatsi ga mutanen garin to a yanzu buhu goma ma ba zai ishi mutanen garin ba saboda ƙaruwar da suke yi to wannan sai yasa rayuwa ta ƙara yin take ne ma ta yi kunci a garin ba dan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya yi addu'a ya roki Allah ya wadata garin ba to dan haka sai ya zama lalle akan jama'ar musulmai jama'ar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa su ma su bi hanyoyin da za su bi dan samun kwatowa dukiyarsu waɗanda waɗancan azzalumai mushrikan Qurayshawa suka danne suka kwace musu dan haka su ma yadda mushrikan Qurayshawa nan suka bi hanyoyin da za su iya bi dan ganin cewa sun kuntata musu to su ma suka niyyar su ma su datse musu hanyoyin da za su iya dan su tabbatar da cewa dai mushrikan nan sun kasa cimma nasara akan abin da suka yi nufi to wannan abubuwan da waɗannan manufofin da suka jawo dalilin yakin Badar yakin Uhud da sauran yakokin da suka biyo baya a cikin tarihin musulunci to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana fuskantar waɗannan mashakil mushkiloli daban-daban yayin da ya zo ya iske garin Madina a matsayin shi na annabi manzo mai shiryarwa jagora kuma shugaba ga wannan al'ummar tasa da haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba ya ci gaba da jagorantar al'umma don isar da wannan babban aiki wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko shi domin sa a wannan gari na Madina ci gaba da shiryarwa ga sahabbansa da kuma kiran waɗanda ba su musulunta ba aka ci gaba da kiransu zuwa ga wannan addini kamar yadda za mu gani a cikin abubuwan da ke biyowa bayan wannan haƙiƙa bayani dama ya riga ya gabata cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo garin Madina ne a wata ranar Juma'a 12 ga watan Rabi'ul Awwal shekara ta 1 shekarar hijira kenan wartai daidai da 27 ga watan Septemba shekara ta 622 miladiya bayan haihuwar Annabi Isa alaihi salam kuma cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya isa ya sauka ne a unguwar Banu Najjar kuma ya sauka ne daidai inda raƙumarsa ta durƙusa a kofar gidan Abu Ayyub al-Ansari wato Khalid bin Zaid radiyallahu anhu Abu Ayyub al-Ansari kamar yadda wasu tarihohin suka bayyana wasu malaman tarihi suka bayyana akwai wani babban sarki da aka yi shi Tubba'ul Awwal ɗaya daga cikin manyan sarakunan Yemen to ya kasance wata rana ya zo zai yaƙi wannan gari na Madina sai ɗaya daga cikin malamansa sai yake ce masa ranka shi daɗe karka yaƙi wannan gari domin haƙiƙa annabin ƙarshen zamani annabin da Allah zai aiko shi shugaban dukkan halittun Allah baki ɗaya a wannan garin zai zo ya rayu kuma a nan ɗin nan za a binne shi wato bayan ya rayu idan ya koma ga Allah a wannan garin za a binne jikinsa mai tsarki don haka wannan sarki wato Tubba'ul Awwal sai ya rubuta wasiƙa wadda a ciki yake bayyana mubayi'arsa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma cewa shi ya ba da gaskiya da shi ya kuma yi burin ina ma da ya riske shi da ya taimake shi da duk abin da zai iya taimakonsa da shi sannan ya aje wasu mutane a nan a wannan garin daga cikin zuri'arsa da kuma wasu daga cikin bayinsa a wannan wajen ya ajiye su aikinsu shine su ci gaba da rayuwa a wannan garin su hayayyafa idan mutuwa ta riske su to su ba wa 'ya'yansu wannan wasiƙar su ma 'ya'yan nasu idan mutuwa ta riske su su ba wa nasu 'ya'yan wannan wasiƙar da haka har zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya riske su to ana nan kuwa ran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sauka a kofar gidan Abu Ayyub al-Ansari to bayan Abu Ayyub ya nemi alfarmar a zauna a gidan shi wannan alfarma ta samu to yana shiga gida sai ya dauko wannan wasiƙa ya zo ya ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi ga sako ya bashi a lokacin nan wasiƙar shekara ta 4000 ana ajiyar ta iyaye da kakanni
shekara 4000 tana aji to farkon abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara yi a wannan garin gari na Madina shine gina masallaci wajen ibada kenan to kaga bambancin tunani mai kyau da tunani irin namu na yanzu a tunani irin namu na yanzu mutum idan ya koma sabon gari a matsayin shi na bako farkon abin da yake kokarin shi shine gina gidansa wanda zai kwanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ko a matsayin shi na jagoran al'umma farkon abin da ya fara yi shine gina wato makarantar al'umma wajen bautar su tunda shi masallaci matsayin masallaci a addinin musulunci matsayin abubuwa ne da yawa masallaci a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam nan ne wurin ibada nan ne wurin karatu da karantarwa nan ne kotu wajen yanke hukunci wajen sulhu tsakanin mutane tsakanin wani da wani an bata to anan za a zo a yanke hukunci a yi sulhu sannan idan akwai wata mushkila da taso al'ummar musulmi nan ne kamar majalisa ko kuma parliament wanda anan za a zauna a shawarta ya za a yi a warwar wannan mushkilar to haka annabi sallallahu alaihi wasallam idan to himmarsa ta farko shine gina masallaci to a wannan wajen da taguwarsa ta durkusa addini wajen aka gina wannan masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni a gina to ainihin wajen kuma fili ne na wasu marayu guda biyu sun kasance sun mallaki wannan din daga iyayensu to sai ya zamto da farko suka yi niyyar kawai sun ba da shi kyauta ga annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu a'a ku faɗi dai kuɗin shi kawai a bayar sai ce su kyauta suka bayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa aka kwadanta kuɗinsa ya ba su fiye ma da kimar abin yayin da aka zo gina masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam kai annabi sallallahu alaihi wasallam wato ta duk inda tunaninka zai kai wajen dora shi a mizani ya zarce kowa saboda duk wani kyakkyawan misali wanda al'umma ya kamata ta koya ta kalli wannan dan ta shiryu annabi sallallahu alaihi wasallam a gurin shi ake gani yayin da aka tashi gina wannan masallacin ba irin ta shugabannin yanzu yayi ba shugabannin yanzu ka san yadda suke yi in za a yi wani abu ko da na addini iyaka abin da za su yi shine wai aza tubali sai a zo a kwaba musu kasa sai a ɗebo musu kasar a cikin wukar burkila a basu sana a dora musu bulo sai su dan ɗibi wannan kasar su dan yaba shikenan su karbi bulan su dora shikenan sai a fara ihu shikenan wai shugaba ya sa tubalin gina jami'an ko tubalin gina kaza shikenan iya wannan in yayi wannan shikenan sai wanke hannunsa wai yayi aiki sai koma gida shikenan kuma sai kuma a ware mishi kuma wani kaso daga arjihun gwamnati a ware mar miliyan kaza saboda wannan fitar da yayi yaje ya sa tubalin wannan abu kaji ba haka suke to amma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sanda za a gina masallacinsa har da shi ake diban kasar har da shi ake diban to wato blog tubali kenan har shi ake sallallahu alaihi wasallam tare da shi ake kinkimowa duwar wasu wanda za a sa foundation na wannan ginin annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin addu'a yana cewa Allahumma la aisha illa aisha al-akhirah faghfir lil ansari wal muhajira yana cewa ya Allah babu wata rayuwa a hakika sai rayuwar lahira ka gafartawa al ansar mutanen Madina wal muhajira da kuma waɗanda suka hijira daga Makka suka dawo wannan gari na Madina haka ne ya kasance yana cewa hadha al hamalu la himal khaybara hadha abarru rabbina wa adhara annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗar wannan su masabai saboda jin daɗin wannan sai hakan ya ƙara musu ƙarfin gwiwa wani daga cikin shi ma yana rera wata waƙa yana cewa la in qa'adna wan nabi ya'malu la zaka minna al-amalul mudallil yace idan har za mu zauna ga annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yana aiki to hakika wannan zaman namu aiki ne mai ɓatarwa gare mu to wannan wajen da za a gina masallacin a lokacin nan akwai kaburbura na mushrikai da aka riga aka binne su a cikin wannan filin na masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan akwai kufayi haka na wasu gine-gine da kuma bishiyoyin dabino a wajen da bishiyoyin sabara har ila yau burjik a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya umarni aka tattone waɗannan kaburburan aka shirewa kasusuwan aka canza musu waje sannan waɗannan kufayin da ke wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni aka rushe su aka yi labor da wajen su kuma bishiyoyin da biyu nan da ke wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni aka yanyanke su har ma aka yi amfani da su wajen yin filoli na masallacin bishiyoyin sabara da ke wajen su ma duka gaba ɗaya haka aka yanyanke su din da daga nan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya nuna inda za a sa alƙiblar masallacin a lokacin da ya kasance alƙiblar zuwa baitul maqdis ne wato alƙiblar za ta kalli gabas ne kai tsaye baitul maqdis tare da cewa kuma ɗakin Ka'aba yana kudu ne da garin Madina sai da aka yi kamar wata 16 ana kallon baitul maqdis ana in za a yi sallah daga baya sai Allah ya masa wahayi kuma aka maida alƙiblar ta koma inda take yanzu domin kaje yanzu in kaje garin Madina zaka tarar masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam alƙiblar suna kallon kudu ne kudu ake kallon za a yi sallah saboda garin Makka yana kudu ne da Madina a gefe gefen masallacin sai aka sanya duwar watsu suka zama sune kamar foundation na ginin sannan aka sanya kuma wato tubali da laka suka zama to da su aka gina wannan katangogin masallacin kamar garu kenan na masallacin rufin masallacin kuwa tankar dabino ne tankar dabino aka sassa da aka masallacin ko da ruwa ake yi yana iya wato yana yoyo sosai saboda ba rufi aka yi shigen irin na yanzu ba ginshiƙan kuma daga cikin masallacin na wannan dabino ne kututturen dabino aka sassa aka yi ginshiƙa ya ci haka nan cikin masallacin na Annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai abubuwa masu laushi da shimfiɗu na alfarma aka shimfiɗa irin yanzu yadda muke yi ba ƙasa aka nemo wato yashi da kuma ɗakunkwani su aka zuzzuba a wajen haka ake sallar aka yi shi da ƙofofi guda uku tsawon masallacin har zuwa alƙibla zira'i 100 ne haka nan kuma faɗinsa shi ma ya kai kusan haka haka nan kuma wato zurfin foundation ɗin da aka yi shi kuma ya kai zira'i 3 bayan an gama gina wannan masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan sai ya gina ɗakunan matansa a gefen masallacin su ma ɗakunan an gina su ne da duwar watsu da kuma tubali aka yi musu rufi shige irin na soro aka jera tankar dabino da kuma kututturen dabino aka sai a tsaga shi aka yi kamar azara haka aka sassa to anan ne matayen Annabi sallallahu alaihi wasallam suka zauna a waɗannan ɗakuna bayan an gama gina waɗannan ɗakuna sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya baro gidan Abu Ayyub al-Ansari ya dawo nan din kamar yadda ya zo a cikin sahih al-Bukhari juz'i na 1 shafi na 71 da kuma shafi na 555 da shafi na 560 da kuma Zadul Ma'ad na al-Imam Ibn Qayyim al-Jawziyya juz'i na 2 shafi na 56 to kamar yadda muka faɗa a baya shi masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai an gina shi ne kadai saboda sallah kadai ba bare dai ya kasance kamar wata jami'a ce wata anan jama'ar musulmai sai ya karbar ilimai na wannan addinin anan kuma suke karbar taujihi na yadda za su gudanar da rayuwarsu ta addini da rayuwarsu ta duniya bare dai masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance waje ne na samun haɗin kai na haɗa kai tsakanin jama'ar addinin musulunci baki ɗaya waɗanda suka zo daga ƙabilu daban-daban duk wani saɓani sai ya zama an manta da shi idan an shigo nan to kowa da kowa an zama ɗaya kamar uwa ɗaya uba ɗaya duk wani saɓani da ake da shi da jayayya da juna da ake da shi tun zamanin jahiliya sai ya zama wannan duka ya kau to bayan wannan kuma masallacin na Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance gida ne ga wani adadi da yawa na daga fuqara'ul muhajirun wato waɗanda suka yi hijira fakirai waɗanda ba su da kowa ba su da iyalai ba su da ɗa ba su da mace ba su da komai su ne waɗanda ake kiran su ahlus suffa waɗanda daga cikin su akwai Abu Huraira radiyallahu anhu waɗanda a wannan lokacin masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam nan ne wajen wuni nan ne wajen kwana ba sa saye ba sa sayarwa ba sa noma ba sa kiwo koyaushe daga azumi sai karatun alqur'ani aikin su kenan daga azumi sai karatun alqur'ani sai qiyamul layli sai kuma an ce a fito za a je yaki a hakan nan za su fito a je yakin da su bayan an yi hijira an dawo garin Madina din farkon abin da ya faru a cikin lamarin ibada to akwai maganar kiran sallah wanda daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance wato yana bacci sai ya yi mafarki a wannan mafarkin aka lakanta masa kiran sallah kamar yadda Abu Dawud da Imam Ahmad da Ibn Khuzaima duka sun ruwaito a cikin littafan sunan hadisi a wannan mafarkin wani ya nuna mishi ga yadda zai fada yayin kiran sallah to bayan yayin mafarkin ya zo zai fada sai a cikin sa bai wani yace ai shi ma yayi irin wannan mafarkin wani ma yace ni ma nayi aka samu dai wajen mutum biyu ko uku ko fiye da haka wadanda su ma duka gaba ɗaya sun yi shi ma kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dama ya samu umarni kai tsaye daga rabbul izzati game da kiran sallah to daga nan ne shi ne aka samu dafuzzan kiran sallah to bayan wannan aiki na gaba wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayan gina masallaci bayan gina wajen ibada ta ce kuma gina dan adam din wanda dama akan shi aiki gina dan adam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya shirya wato abokantaka ko kuma ƴan uwantaka wanda tunda ake a tarihin duniya ba a taɓa samun irin ta ba tarihin duniya bai taɓa ganin irin wannan ba kasancewar mutanen garin Madina mutane da ke zaune a cikin a garin su a cikin ƴan uwansu a cikin dukiyoyin su da komai nasu to amma sun sallamar da komai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su kuma al-muhajirun mutanen da suka baro garin su suka baro iyayensu suka baro ƴan uwansu da ƴaƴansu da matansu da dukiyoyin su da gidajensu da duk abin da suka mallaka suka taho ziƙau ba su da komai suka taho wannan gari na Madina to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya dauki mutum ɗaya daga mutanen Makka waɗanda suka yi hijira sai ya hada shi da wani mutumin Madina ya ce to gashi na hada ku ƴan uwantaka dauko wannan ya hada da wannan ya dauko wannan ya hada da wannan wata irin ƴan uwantaka ce wacce duniya ba ta taba ganin irin ta ba kamar yadda zamu karanta nan gaba daga cikin waɗanda aka hada irin wannan ƴan uwantaka akwai Sa'd bin Rabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada shi da Abdurrahman bin Auf a matsayin ƴan uwan juna saboda tsabar san juna Sa'd bin Rabi ya kira Abdurrahman bin Auf ya ce dan uwana abin da nake so ka lura da shi a duk cikin garin nan na Madina kowa ya sani na fi kowa yawan dukiya saboda haka mu je da kai gona ta zan raba ta gida biyu ka dauki rabi ka bar mun rabi sannan gidana ma gashi nan na baka rabi sannan zan sa matana su leko mata biyu gare ni zan sa su leko ka zaɓi wacce ka ga ta yi maka sai in sake ta bayan ta yi idda ka aure ta ka ji fa kuma da gaske yake ba wai almara ba ce Abdurrahman bin Auf sai ya ce masa Allah ya sanya maka albarka cikin gidanka da dukiyarka da iyalanka amma nuna min ina ne kasuwarku ya nuna mar kasuwa Abdurrahman bin Auf shi kuma dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dade da yi masa addu'a cewa Allah ya sanya albarka a hannayensa da ya je a ranar ya je kasuwanci gobe ya koma ya ji bai koma ya yi can annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya gan shi da hannun shi aka da dan jaja kamar alamar lalle a zamanin su idan mutum ya yi aure sabon aure haka za ka ga hannun shi da lalle sai ya ce masa Abdurrahman ko ka yi aure ne ya rasulullahi na yi aure ya ce nawa ka biya sadaki ya ce na biya sadakin gwargwadon nauyin wato zinaran da na bayar gwargwadon nauyin kwallon dabino a san gwargwadon nauyin kwallon dabino na zinari ko a yanzu zai iya naira 50,000 a yanzu zancen da muke maka zai iya wane ma 50,000 tun dan kulle ne na zinari sai ka ga an ce maka 70,000 wanda kuma wannan dan kunnen da za a auna shi da kwallon dabino din ba zai kai kwallon dabino nauyi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shirya yan kwantaka tsakanin su har ma da gado a tsakanin su idan ɗaya ya rasu to ɗaya zai iya gadansa inda aka zauna aka yi wannan wantakar a gidansu Anas bin Malik ne a lokacin nan mutum 90 ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada su yan wantaka rabin su al-muhajirun rabin su kuma al-ansar wato mutum 45 daga mutanen Madina da kuma mutum 45 daga mutanen Makka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada da kankaninsu. Haka suka raba dukiyoyinsu kashi biyu, suna bawa mutanen Makka rabi, suna kuma gaduwa tsakaninsu. Ga ɗan uwanka na jini, amma ba zai gaje ka ba sai wannan ɗan uwanka, wanda ɗan uwanka na ruhi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada ku. Haka aka rika yin wannan har sai da lokacin nan aya ta sauka, aya na cikin suratul anfal, wato aya ta 75, inda Allah yake cewa wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'dhin fi kitabillah. To daga nan ne sai wannan gadan ya yanke, sai ya zanto sai ɗan uwanka na jini sai ya ci gadan ka. Bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam duk yayi wannan ya harhada ɗan kwantakar, sai zama saura sayyidina Ali radiyallahu anhu, sayyidina Ali dan Abu Dalib. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa, to kai kuma ni ne dan uwanka. Sai na Ali dan Abu Dalib, karrama Allah wajhahu. Kaga wannan ma kadai ya ishe shi wato girma da martaba, cewa shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ne dan uwansa. To bayan haka akwai Salman al-Farisi radiyallahu anhu, shi kuma al-Muhajirun suna cewa nasu ne, al-Ansar suna cewa nasu ne, kuma kowanne yana da gaskiya daga cikinsu. Abinda ya faru, shi Salman al-Farisi ainihin shi mutumin yankin Iran ne, kasar daular Farisa. Dangin shi da iyayen shi da mutanen garin gaba ɗaya bautar wuta suke, shi kuma ya kasance ɗan sarauta ne, kuma iyayen shi suna da kuɗi sosai, suna da dukiya. To sai ya kasance yana ganin cewa wannan abu da suke na bautar wuta ba shi ne addini na gaskiya ba. Don haka a garinsu akwai mabiya addinin Nasara. Idan an tura shi don koyan wancan abu nasu na bautar wuta a gun manya-manyan malaman abu, sai ya tsaya a coci wajen mabiya addinin Nasara, ya ga yadda suke ibada, saboda asalin ɗin addinin Kirista na gaskiyar ake, ba wannan ne yanzu na waƙe-waƙe ba. Asalin ɗin na gaskiyar suke kafin zuwan musulunci ne. Don haka sai ya tsaya, sai yake ganin wannan ibada ta su tana burge shi. To shi kenan, shi kuma nan iyayensa sai suka ga alamar wancan abu da suka ɗora shi a kai ba ya kai na koyan addinin bautar wuta. Don haka sai suka kama shi suka ɗaure shi a gida. Shi kuma da ya ga haka sai ya tura ya aikawa masu cocin nan, wato mabiya addinin Nasara, cewa in sun samu mutanensu masu tafiya a gaya mishi. Wata ɗan ku yana zaune, sai aka zo a gaya mishi yana wannan ɗauran, sai ya kukunce kansa ya je ya bi su. Ba za mu ko ina da shi ba sai birnin Sham. Da ya zo a nan a birnin Sham, sai ya haɗu da wani babban priest ko kuma fada ko reverend haka na addinin Kirista. Sai ya kasance tare da shi, yana masa hidima, yana masa hidima, shi kuma yana koya mishi yadda zai bautawa Allah. To har dai wannan reverend din da ya zo ƙarshen rayuwar shi, sai Salmanu ya ce mishi, to yanzu gashi kai ka zo ƙarshen rayuwarka, ina so kuma ka haɗa ni da wani wanda shi ma yana kan gaskiya yadda take kai. Sai ce, to je ka gari kaza wajen wani. Sai tafi wajen wancan, shi ma haka za su rayu har sai ƙarshen rayuwar shi ta zo. Sai ya sake neman wasiya daga wajen shi cewa ya haɗa shi da wani. To a haka Salman al-Farisi sai da ya zauna wajen kamar mutum uku ko hudu. Har dai na ƙarshen su sai ya ce mishi, to gaskiya abin da zan gaya maka shine, a yanzu babu sauran wani mabiyin addinin Nasara wanda yake kan gaskiya. Duk san rai kawai suke bi. Tun wancan lokacin fa. Yace, amma kayi sa'a annabin ƙarshen zamani yanzu haka an haife shi. Kuma zai yi hijira ne zuwa garin Yasriba, wani gari ne mai yawan dabinai. Saboda haka ka tafi can ka jira shi. Yace, to yaya zan gane garin? Yace, garin za ka gan shi yana da yawan dabinai, kuma akwai duwaro zuwa garin. Yace, to bayan haka ba zai ce, idan na haɗu da shi da wani alamomi zan gane shi? Yace, akwai alamomi guda uku. Alama ta farko, yana cin kyauta, amma alama ta biyu kuma baya cin sadaka. In ka bashi abu kace wannan sadaka ne, ba zai ci ba, baya cin sadaka. Amma in ka bashi kyauta kuma zai ci. Kaga alamomi biyu kenan. Yace, alama ta uku fa, yace alama ta uku shine kankanin kafadinsa akwai hatimin annabta. Sauran annabawan Allah alaihi salam hatimin su na annabta a takun hannun su yake. Kamar Annabi Sulaiman a takun hannun shi,
hatimin shi na annabta yake irin su annabi Musa annabi Isa da sauran annabawan Allah amma shi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne daga cikin annabawan da alamar annabtar shi wato khatimin shi na annabta a bayan shi ba wai khatimi ne kamar irin zane haka ba a'a naman jikin shi ne ya ture haka ya ture yi wani abu haka kamar girman kwankurciya sannan a jikin shi akwai gashi haka yisi yisa haka a jiki kuma an rubuta tawajjah haisu ma shi ita fa innaka mansuru sa gaban ka duk inda ka so kai abin taimako ne taimakon Allah yana tare da kai sa gaban ka duk inda ka so sallallahu alaihi wasallam to saboda haka Salman al-Farisi yana nan a nan garin Sham yana kasuwanci ya samu ya tara dukiya mai yawa ya tara shanu da raƙuma da tumaki masu yawan gaske garke garke ga dukiyoyi zinari da azurfa duk ya tara can sai ga wasu mutane idan bai su ko daga ina kuke suka ce ai mu larabawa ne daga yankin Yathriba muke mutanen can waje jan Madina ke sai ce to da Allah ina so me zan baku ku kai ni garin Madina garin Yathriba suka ce faɗa abin da zaka bare shi to kun yadda in baku duk abin da na mallaka ku kai ni wannan garin suka ce eh shikenan sai ya ba su duk abin da ya mallaka sun taho da shi sun zo dab da garin kawai suka daure shi suka tuɓe markaya suka daure shi ta ce ai bawa ne suka sai da shi yana ji yana kallo yana ji yana gani suka sai da shi shikenan ya zauna a matsayin bawa din shekara da shekaru yana yi wa wani bayahudi bauta yana nan shi dai abin da ke ransa ya zai ya sadu da annabi sallallahu alaihi wasallam ana nan kuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo nan kuba din nan kafin ya ƙara so garin Madina yana nan kuba sai Salman al-Farisi yana kan dabino yana yankowa ubangidansa dabino sai ya ji ubangidan nasa ya yi bako suna zance sai ya ji bakon yana cewa ubangidan nasa dama bai hudi ne kamar yadda na faɗa da farko sai yana ce mishi wai ka ji larabawan garin nan suna nan duk sun rude wani mutum ya zo musu ya ce wai shi annabi ne shikenan duk sun rude suna ba da gaskiya da shi Salman al-Farisi yana kan dabino sai ji kamar zai fado jikin shi yana rawa ya sai ku me kake cewa me kace annabi a ina yake ubangidansa yana daga hannu sai kwada marmari kana bawa ina ruwanka da wani zancen annabta tabbata je kai aikin ka shikenan yaje ya ƙara samar aikin sa bayan ya ƙara samar aikin shi sai ya kawo wani daga cikin dabinon ya bashi kamar dan gashi nan ya je ya ci Salman al-Farisi bai zame ba sai cikin gari yana tambaya har aka ce mar ai annabin yana nan ya zo yana can unguwannin Banu Amr bin Auf sai je ya same shi a wajen mutane sun kewaye shi yana ganin shi sai ya ga kyawu ya ga kwarji irin na annabta gaba ɗaya sai ya ɗi mauci amma ya yi ƙoƙari dai ya yi control ɗin kansa har ya zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na ga ka zo kun zo yanzu ku ba gini ce ga wannan sadaka ce gashi nan kwaci shikenan sai ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya miƙa wa sahabbai ce gashi nan kuci shi bai ci ko kwa ɗaya ba ya zauna har aka cinye dabina nan bai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci ba ya ce to na ga ɗaya shikenan sai da ya bari an kwana biyu bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo cikin garin Madina nan ma sai ya sake samowa wani dabina ya sake kawowa yace wannan kuma gashi kyauta ne ana bude sai ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya fara ci kafin ya ba wa sahabbai yace to na ga biyu ana nan wata ran an yi wata rasuwa haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je wajen rasuwa Salman al-Farisi sai ya zo yana kewayawa ta bayan shi saboda ranar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yafa wani mayafi ne haka a jikin shi saboda yana daga cikin tufafinsa na wannan lokacin tun kan iya yafa mayafi da shi zai fito har cikin mutane sai ya kasance yana zagayewa ta bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ko zai ga wannan hatimin annabta shikenan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalle shi ya ce salmanu ko kana so kaga ta ukun ne sai ya buɗe mar bayan shi kawai sai ya ga hatimin sai ya runguma annabi sallallahu alaihi wasallam yana kuka ya runguma annabi sallallahu alaihi wasallam wato Salman al-Farisi sai kalma shahada yake yana kuka yana kalma shahada sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa katib wato ka je kai mukataba ka ce wa ubangidanka
ya faɗi nawa zaka bashi ya yan taka to a shakiyan shi in na Yahudawa sanin cewa wai ya musulunta wannan ubangidan nasu sai ya ce zaka ban ukiya kaza ta dukta zinari wato zinari mai nauyin awu kaza kilo kaza bayan haka kuma zaka dasa min dabinai sai sun fara ayyana sannan zan yan taka yace to shikenan to yanzu ka san yanzu an dasa dabino shekara nawa yake kafin ya fara yaya a zai iya yin shekara goma ko to kaji ko an ce wani yana goma wani yana bakwai to shikenan annabi sallallahu alaihi wasallam da Salman al-Farisi zai ga mishi sai to ba komai an kawo annabi sallallahu alaihi wasallam kyautar wani zinari haka bai fi kamar girman kwai ba sai ya bashi bai fi kamar girman kwan kaza ba sai ya bashi da aka je aka auna a mizani sai gashi ya kai wannan nauyin suka rika mamaki Salman al-Farisi shi da kansa shi ma yayi mamaki da yake ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai wannan zinarin da na baka inda dutsen Uhud ma aka auna shi sai ya rinjaye shi karka kankantar sa inda dutsen Uhud ma aka auna su a mizani sai ya rinjaye shi shikenan sai ya ce to ga abin da yace game da dabino Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa sauran sahabbai ku taimaki Salmanu ku taimaka mishi da ƙananan dabinai irin yan yisi sun nan waɗanda suka fara sokowa suka fara suka tsiro haka shikenan wannan ya kawo kwaya biyu wannan ya kawo kwaya uku wannan ya kawo guda goma wannan ya kawo guda ashirin sai da aka samu guda ɗari cif-cif sannan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Salmanu ka ci mishi ya nuna maka gonar da za a samar da dabinan ya ce to ya je ku ya nuna mishi Salmanu ya gyara wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa to karfa ka dafa sai na zo da ya zo sallallahu alaihi wasallam da hannunsa mai albarka ya rika dasa wannan dabinan ya rika dasa dabinan nan sai da ya dasa guda 98 da hannunsa mai albarka sai na Umar bin Khattab sai ya zo ya dasa kwaya biyu shekara bata zagayo ba sai da guda 98 nan gaba ɗaya suka yi yaya sallallahu alaihi wasallam kafin shekara ta zagayo duk kowanne sai da ya yi yaya baya biyun nan ne kawai na sayyidina Umar su ne ba su yi yaya ba sai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake cire su ya sake dasawa shikenan su ma sai suka yi yaya da haka kaga nan take Salman al-Farisi ya zama da kamar kowa to bayan ya zama da sai aka zo ana tambayar sunaye wannan ya ce ni ne wani dan wani wannan ya ce ni ne wani dan wani Salman al-Farisi da aka tambaye shi kaifa sau da lokacin nan aya ta sauka uduhum li abaihim huwa asadu indallah kira su da sunayen iyayensu shine yafi adalci a wajen Allah Salman al-Farisi sai ya ce ana ibnul islam ni dan musulunci ne musulunci shine iyayena musulunci shine ubana shine uwata ku kuna alfahari da iyayenku ni kuma musulunci ya ishe ni sahabbai wasu har kuka suka rika yi yace gashi mu mun shekara da shekaru a musulunci amma har yanzu mu daina alfahari da iyayenmu ba shi kuma gashi yau ya shiga addinin musulunci amma shi kuma alfaharinsa da addinin yake to daga nan ne da aka zo wajen yin yan uwantaka sai al-muhajirun suka ce Salman al-Farisi nasu ne tunda shi ba dan Madina bane shi ma hijira yayo ya zo ya jira Annabi sallallahu alaihi wasallam su kuma mutanen Madina suka ce nasu ne ai anan aka zo aka same shi shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanke hukunci ya ce Salmanu minna ahlul bait yace ai Salmanu yana cikin mu ahlul bait kaga wato anan soyayya ce ta kai shi ba wai jini ba tunda shi ba ma balarabi bane kaga soyayya ce ta kai shi ya zama yana cikin ahlul bait Salman al-Farisi ya bada gudunmawa sosai a cikin addinin musulunci domin har lokacin da aka zo yakin Khandaq wato yakin Gwalalo wanda mushrikan Qurayshawa suka yi gayyar duk wani mushriki da ke Jaziratul Arab an gayyace shi a zo kawai a kewaye garin Madina a kashe kowa da kowa yaro da babban mace da namiji a kashe kowa da kowa a murƙushe addinin to kafin su zo Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shawarci sahabbai wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce a fita a tare su Salman al-Farisi ya ce a mu a can kasar mu ta Farisa idan irin wannan yakin ya zo mana rami muke tonawa mu zagaye garin mu da shi ramin da mutum bai sai tsallaka ba dabba kuma kamar raƙumi ko doki ko da gudu ya taho ba zai iya tsallakawa ba
an mutum ya shiga ciki kuma kafin ya fito mun harbe shi mun kashe shi shikenan sai an ce to shikenan wannan shine asalin ganuwa daga nan da ya bada wannan shawarar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbe ta sai aka tona wannan ramin aka kewaye garin Madina da shi amma shi ma wannan din kamar yadda na faɗa a wancan ginin masallaci to wannan din ma Annabi sallallahu alaihi wasallam har shi aka rika tona ramin sallallahu alaihi wasallam har shi aka rika tona ramin a lokacin ma da ake wannan tona ramin ya kai kwana uku bai ci bai sha ba amma a hakan karfin da ke jikin shi ya fi na mutum 40 sallallahu Salman al-Farisi din suna cikin tono suka zo suka tarar da wani dutse katafaran dutse suka yi dutse mai kifasuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam da aka zo ga ya mishi sai ya ce ku bani abin tonon da aka bashi yana zuwa da ya duki dutsen sai ɗaya cikin kashi uku na dutsen ya bari sai wata walƙiya haka ta bayyana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kabbara ya sake dokawa a karo na biyu nan ma dutsen ya yi wata walƙiya sake yin kabbara yace Allahu akbar Allah ya mallaka min birnin Sham ya sake abin da yace Allah ya mallaka min daular Farisa al'umma ta duk za su cinye nan da yaki a karo na uku muna jin ko Yemen ya faɗa ne ko kuma Rum haka ne ba duk waɗannan guraren sai da wato dakarun addinin musulunci suka cinye guraren da yaki amma wannan dokawar sau uku da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai da dutsen ya daddage ya koma kamar yashi to samarin farisi shi ma sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗa 'yan uwantaka tsakanin shi da Abu Durda'i shi kuma Abu Durda'i yana daga cikin muhaddatan Al-Qur'ani mutumin Madina ne shi to wannan shine wato aikin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara da shi bayan an zauna garin Madina mutanen Madina gudunmawar da suka bayar a rayuwar addinin musulunci ba za ta idayu ba ba kuma za ta aunu ba domin hakika sun ba wa Annabi sallallahu alaihi wasallam komai nasu kamar yadda na faɗa da farko haka suka raba dukiyoyinsu kashi biyu suna ba wa mutanen Makka rabi komai nasu ko menene hatta abinci ba za su ci ba sai tare da 'yan uwansu na Makka to wannan kaɗan kenan daga cikin irin abubuwan da aka gudanar kuma insha Allahu a karatu na gaba za mu kawo kaɗan daga irin alƙawura ko kuma yarjejeniyoyi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kulla tsakanin al-muhajiruna da al-ansar ko kuma tsakanin sahabban shi da kuma yahudawa saboda yanayin zaman gari ya riga ya hada da fatan Allah ya sa wannan abin da muka ji ya ƙara mana so da ƙauna da girmamawa da biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam akwai wanda yake da tambaya a cikin tarihin addinin musulunci bismillah kafin kai bismillah
nan tambaya ta shine
na'am
wata rana
na'am
na yin sallah
na'am
to ya ce sai limami sai ta warware
alo lar limami ta warware na'am
nan da zai sai ya kawo ne
na'am
sai da aka jefa shi ya dole sallah
na'am
to kuma ta wajen bayyanawa ne kawai kuma sai sirrin ake masa subhanallahi kawai ya rike
na'am
ya rike
na'am
ko sai tsare masa subhanallahi kawai ya dawo ba
na'am
sai ya dawo ba ya fasa buɗe ne
da ba su limanci ai sallata riga ta ɓaci ma inda yin shi limamin sai bayan alolarsa ta warware sannan ya janyo wani sallar ma ta riga ta warware tun anan sallar ta riga ta ɓaci tun anan idan kuma ji ya yi alolar ta shiga ba za ta warware sannan sai ya janyo wani to nan ya yi daidai amma shi kuma wannan ɗin limamin rikicewar da ya yi da ya ci gaba da yin sallar ma a haka babu komai in kuka idar da sallar sai ya jira kabuli ko ba adi shikenan duk wacce yayi tunda ya riga ya rikice in kabulin yayi sallar ta yi bata ɓaci ba in ba adin yayi duk ta yi tunda ya riga ya rikice ne kuma a lokacin da goga ya rikice din da sai ku faɗa mar da baki sai ku ce bayyana karatu za ka yi shikenan sallar ku kuma bata ɓaci ba idan limami ya rikice ya halatta wani daga cikin mamu wanda yake da ilimin sanin sallar ko ya fahimci halin da sallar take ciki ya ce mishi kaza ne shikenan yayi
na'am so gobara mun yi sallar lasa
na'am
kawai ina da aji na samu
na
shi ma sai bayan an yi gama course na tafi ina cikuwa kowai wani ya zo ya maka ne kujiyoyi sai na ce masa a kowai wani ya zo suka kara zo kowai ya suka maje gini da yanzu sannan wani sai ku sake sannan ni ba na samu raka a biyu ana shi ne wani ya ce ma a ai jonawa aka yi bai haka ma ai ba za ta jiyoyi
a ai cewa abi masbuki sallah dan uwana tambaya ne game da shin halaccin bin masbuki sallah wannan mas'ala ce akwai sabani tsakanin malamai kashi kamar 70 na malaman addinin musulunci sun tafi akan cewa ba za a bi masbuki sallah ba duk wanda yake masbuki ne ba za a bi shi sallah ba amma mazhaba ɗaya ce daga cikin mazhabobin nan na addinin musulunci wato mazhabar Shafi'iyya sune suka tafi akan cewa za a iya bi ko kuma mai farilla zai iya